More music at houseofsongs.com.
At Ramen Boy.
Fitilar zuciya san kishi ne hasken ruhi randa kin kabar ni za ta zamura da rajini na
fitilar zuciya san kishi ne hasken ruhi randa za ka bar ni za ta zamura da rajini
kai zafirawa ba da shi a ajali banja an ce yayi gani ba
da ce da masoyi banja abin da ya kai shuya ba
san guda ake karsa ba za ka miyar ba kuna alkinta ki dama dai ce jauce ba ta wai goba kamar hankaka to soyayyar mu za ta zama ta makar gauraka ta kala kala har arsa guda gun dauka bagara da zago ai ko duse maza ya kai soyayyar mu kwari ba
Yeah, don't you worry.